Musical arithmetic. First you start accounting in swing rhythm. When you get to seven, say with them. All other numbers containing seven, say or you'll never get to heaven. When you get to ten, say woof. And all other zeros are woof, woof. Are you ready?
Yes, yes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, woof. 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, woof, woof, 22, stop.
What?
We're running short of time, so let's all skip to number 59. Are you ready?
Yes, yes.
59, woof, woof, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, woof, woof, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, woof, woof. Cause I's a muggin',
boom, daddy, yada.
I's a muggin',
bang, daddy, yada.
I's a muggin',
boom, daddy, yada.
Bebo, 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 bebo. How's about the kids' cats doing out the muggin? Bad pudding and all that, I da 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 da